إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tutur diman wa abadan, da Allah subhanahu wa ta'ala cikin horewarsa da ƙudurarsa yake hada fuskokinmu a wurare na alkhairi, wurare masu albarka, musamman a wannan wata namu na Ramadan, yau na 16 gare shi, shekara ta 1446 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kida miladiya 16 ga watan 3 shekara ta 2025. Mun tattaru da ku ƴan uwa kamar yadda muka saba kusan duk shekara, ƴan uwa na wannan yanki na tudun kusa, mutanen alkhairi, mutanen da yake Allah subhanahu wataala ya hada zukatanmu da ku tun. Muna fatan wannan alaka ta mu za ta dore har sai mun hadu a gidan rahama, gidan salama, gidan da yake babu rabuwa, kuma gidan aljannan firdausi da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ina ƙara addu'a gare ku a har kullum, ina fatan Allah ya ƙara muku imani, ya ƙara muku muwafaqa, Allah ya ci gaba da daidaita al'amuranku, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu da ƴaƴanmu da zuri'anmu gabaki ɗaya, Allah ya daidaita gidajen aurenmu, ya daidaita anguwanninmu da garuruwanmu. Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamarinmu, kada ya bar mu da wayonmu ko dubaranmu. Allah ya ƙara mana albarka gabaki ɗaya. Kamar yadda wato duk tadan wannan wata na Ramadan, akan yi amfani da dama a tunatar da kawuna waɗansu abubuwa wanda yake idan bawa Allah ya taimake shi, ya rungumi wani alkhairi har ya bi jikin shi cikin waɗannan kwanaki na Ramadan, to ana fatan zuwa ƙarshen Ramadan wannan abin ya bi jikin shi, ya zama mishi jini da tsoka, sai ya kasance koda bayan watan Ramadan mutum ya riga ya cira ta yayi gaba, wanda yake kuma in Allah ya so ya da ba zai dawo baya ba. Wannan ke sanya a watan Ramadan sai a yi ta tunatar da al'umma abubuwa na alkhairi. Ana son ne a zaburar, a kwadaitar, har mutum ya runguni alkhairi gadan-gadan, ya sanya matauninsa ya taune shi. Saboda me? Ya ta ƙoƙarin kwatanta aikace-aikacen alkhairi. Idan Allah ya kai mu bayan Ramadan a wannan lokaci, ana fatan ɗabi'un kirki, ɗabi'un girma, ɗabi'un imani sun riga sun bi jikinka, sai ka ci gaba da aiki da su cikin abin da ya rage a rayuwanka. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa. Yau abin da nake so mu ɗan tattauna da ku a taƙaice shi ne akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Yau mun ɗauko babban al'amari ne. Mun ɗauko abin da ke rayar da zukata. Mun ɗauko abin da ke jawo ma bawa farin jini a wurin mahaliccin shi Allah. Mun ɗauko abin da ke tunkuɗe ma bawa sharrura da musibu da fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoyu. Mun ɗauko wani al'amari ne wanda idan dai ka riƙe shi, to ka riga ka yi gaba, duk wanda bai kamo ka ba zai taɓa kamo ka ba. haka nan mun dauko wani al'amari wanda idan ka riga ka shiga gaba to wanda ka riga kai manisa ba zai taba riskanka ba shi kuma shi yasa ambatan Allah subhanahu wataala ya ƴan uwana musulmi ambatan Allah subhanahu wataala ambatan Allah wani abu ne mai girma Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi a cikin ayoyin alqur'ani mai girma babu iyaka a cikin alqur'ani kai ha salima duk a cikin alqur'ani mai girma baka samun wani abu da Allah ke umarni da ayi shi da yawa kaman ambatan Allah subhanahu wataala zaka ji a cikin alqur'ani mai girma idan Allah na batu akan ambatan Allah yakan kira ne akan ayi ambatan Allah da yawa sabanin idan ana batu akan sallah za a ga maka sallah tana da lokutanta kuma tana da adadinta salloli guda biyar ne azumi anyi bayanin sa haji anyi bayanin sa sadaka da zakka duk anyi bayanin su amma al'amarin ambatan Allah sai dai ka je Allah madaukakin sarki ya ce wazkurullaha kafiran ko ambaci Allah ambato mai yawa ambatan da bashi da iyaka kai abin ma dai da ake so da kai dangane da al'amarin ambatan Allah wai ko da yaushe kawai harshen kai zama dan yi sharaf akan ambatan Allah subhanahu wataala idan harshen kai zama dan yi sharaf da ambatan Allah kenan ba za a samu wani lokaci ba face harshen kai yana furta wani abu na ambatan Allah ko dai yana karanta alqur'ani ko yana subhanallahi ko yana walhamdulillahi ko yana wallahu akbar ko yana wala haula wala quwwata illa billahi ko yana astaghfirullah ko yana allahumma salli ala muhammadin bi ma'ana ko da yaushe harshen ka in ba wannan ba yana wancan in ba wancan ba yana wannan ko da yaushe wai harshen ka za a same shi ne sharaf danyi da ambatan Allah subhanahu wataala wanda Allah ya taimake shi ya dace da irin wannan ya fa dace da babban al'amari ya zama babban mutum koda ana ganin shi kuwa a riga kila kaskantacce ne ko a ido wadansu sun rena shi amma idan ka komar da al'amarin shi zuwa ga Allah babban mutum ne domin yana kusa da Allah domin yana kusa da Allah na Allah ne idan yayi magana Allah zai saurare shi idan yayi roƙo Allah zai bashi idan ya nemi tsari Allah zai tsare shi ya ƴan uwana musulmi ambatan Allah babban al'amari ne babu daraja a cikin musulunci da bawa zai taka ya daramma matakin ya taka wato ainihin mataki na ambatan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wazkurullaha ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku masu imani ina masu imani ba ana yi daga magari bane ba ana yi da zauna gari banza bane ba ana yi da kowane kare da doki bane wannan al'amarin ya ci karfin kaskantattun mutane sai dai mutane masu daraja mutane manyan mutane Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani kaga ai wannan an cire kafirai a ciki an cire musulmi ragwaje a ciki an cire fasikai da asharai da sauran barbadaddu a ciki wannan ana neman masu imani ne fa ana neman wanda imani ya ratsa zuciyarsu ana neman wanda imani ya huda zukatansu ana neman wanda imani ya haifa musu da tsarki ana neman wanda imani ya sadar da su tsakankaninsu da Allah subhanahu wataala ina waɗanda suke da wani connection ina waɗanda suke da network mai ƙarfi tsakankaninsu da Allah to su yanzu Allah subhanahu wataala yake kira yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkurullaha zikran kaseeran ku ambaci Allah ambatan Allah mai yawa ba a ce 10 ba ba a ce 20 ba ba a ce 30 ba ba a ce 1000 ba ba a ce 10,000 ba me Allah yace uzkurullaha zikran kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake Allah subhanahu wataala safiya da marici wannan aya tana nuna mana akan cewa duk musulmi mummuni wanda yake jin shi ne Allah ne to ya ambaci Allah umarni na farko kenan sannan in ka tashi zaka ambaci Allah ka ambaci Allah ambato mai yawa kar ka ambaci Allah kadan karka ambaci Allah takaitacce wannan ambaton Allah munafiqai kenan wa idza qamu ila salati qamu kusala yarauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai ba sa ambaton Allah sai kadan munafiqai ba sa ambaton Allah sai kadan ba sa yawaita ambaton Allah subhanahu wataala amma ku mun munaifa masu imani waɗanda suke neman kusanci da Allah waɗanda suke neman wata irin kauna daga Allah subhanahu wataala me Allah yace muku udhkurullaha zikran kaseeran ko ambaci Allah ambaton Allah mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila kuma ku tsarkake Allah subhanahu wataala safiya da marici ku rika fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa alaikum assalam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan ita ce tsarkake Allah subhanahu wataala abinda Allah subhanahu wataala yake kwadaitar da mu mummune kenan abinda Allah ke zaburar da mu masu imani kenan a wata ayan Allah subhanahu wataala yana cewa fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun fadhkuruni ku ambace ni ku tuna da ni ku yawaita zikirin Allah subhanahu wataala azkurukum in kuka yi wannan ne mazan tuna da ku malamai suke cewa wannan abinda ake cewa aljaza'u min jinsil amal wai kowanne sakamako ya dace da irin aikin da aka yi wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ya ce ku ambace ni ni ma zan ambace ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau a ce gashi kin yi matsayin da Allah na ambatanki Allah yana kiran sunanki Allah yana fadin sifofinki da kamanninki yana fadi a wurin mala'iku yana fadin irin darajanki da daukakanki wata daraja ta wuce wannan abin ban sha'awa ne abin ban kaye ne abin alfahari ne yau a ce sarkin garinku yau ya san da ke har yana ambatan sunanki da alkhairi yau abin daraja ne a ce gwamna ya zo zai ma mutanen jiha bayani zai musu jawabi sai ya ambato sunanki ya ce wance 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 daga gari kaza da anguwa kaza mutuniyar kirki ce tana kusa da ni tana kaza tana kaza na yadda da ita akwai darajar da ta wuce wannan me kike tsammani yau a ce shugaban kasa ya zo zai yi ma ƴan kasa bayani a ranar 1 ga watan January yana cikin bayani sai ya dakatar da bayani sai ya ambace sunanki da irin duk abin da za a gane ki sauka a ce sunanki Aisha ne yace Aisha daga garin tudun kusa wacce take kaza mijinta kaza ƴaƴanta kaza kai wannan mutumin kirki ne kai wannan mata muna kaunanta muna santa duk abin da take nema a wurin mu zami mata akwai darajar da ya wuce wannan a mataki na kasa baki daya to me kike tsammani yau a ce Allah zai ambace ki ne ba fa a cikin mutane ba ba fa a cikin aljannu ba fa a cikin dabbobi ba zai ambace ki ne a cikin mala'ikun da suke wurin Allah subhanahu wataala mala'ikun nan wane san iya adadin su babu wanda ya san iya adadin mala'ikun Allah sai Allah akwai baitul izza wata gida ce wacce take sama manzon Allah ya ce mala'iku 70,000 kullun suke shiga gidan su fita in suka shiga suka fita ba sa ƙara koma daga nan har tashin alkiyama to tun lokacin da Allah ya halicci duniya waɗannan mala'iku suke shiga 70,000 zuwa yau mala'iku 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, waɗannan mala'iku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sama babu inda zaka sanya yatsu guda hudu, haka yatsu hudu babu inda zaka aje su. Face akwai mala'ika yana bautan Allah, wani yana sujjada, wani yana ruku'u, wani yana tasbihi ga Allah, duk cikin cincirun da mala'ikun nan. Ace Allah subhanahu wataala zai ambace ki. Akwai darajar da ya wuce wannan ya uwata, amma ya za a yi ki samu wannan darajar? Ke ma ki ambace Allah, sai Allah ya ambace ki, harshen ki ya zama danye sharaf da ambatan Allah subhanahu wataala. Karki rafkana, karki rafkana, kamar yadda wata ayan take cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri min al qawli bil ghudu wal asal wa la takun min al ghafilina. Allah yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika, ka ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyarka, wato zuciyarka ta rike din da ambatan Allah subhanahu wata'ala, zuciyanka ta tsarki da ambatan Allah subhanahu wata'ala. Shine wal kur rabbaka fi nafsika tadarruan, kana mai kasantar da kanka ga Allah, kana mai maida al'amuranka zuwa ga Allah. Wa khifatan, kana mai tsoron Allah, kana mai kwadayin abin da ke wurin Allah na rahama da gafara da daraja, kana mai tsoron abin da ke wurin Allah na azaba da uquba da ainihin wato nau'o'in bala'o'i daban-daban a cikin wutan jahannama. To ka rika ambaton Allah, kana gane girman Allah, zuciyarka tana karanta maka kai makwadaici ne a wurin Allah, kai matsoraci ne dangane da uquba da azaban Allah subhanahu wata'ala. Zuciyarka ta karanta maka haka, wadunal jahari, kuma ka takaita. Kar ka zo zaka ambaci Allah ki ta bude baki kina ta ambatan Allah, ko ki je ki sa lasifika kina ta ambatan Allah. Kar kuma ki rika yi kawai a cikin zuciyarki haka ba tare da harshen ki na motsawa ba, a'a, wadunal jahari, kina magana amma maganan da yake ba magana wacce za ta zama kina daga sauti ba, domin wanda kike kira din ba daidai bane, ba kurma bane, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa sahabbai lokacin da suka ce, shin ya zama ambaci Allah ma daukaka sautin mu da ambatan Allah? Annabi ya ce, a'a, ai wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma bibi bane, duk iyayen da ka boye sautinka kana kiran shi, shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana jinka. To shine yake cewa wadunal jahari min alqawli bil gudwi wal asali, ka ambaci Allah din nan fa a safiya, ka ambaci Allah da yamma. Wala takum min alghafilin, kada ka yadda ka zama cikin rafkaninni, kada ka yadda ka shiga cikin waɗanda suke mantawa da Allah subhanahu wata'ala. Wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum, kada ka yadda ka shiga cikin mutanen da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kansu. Subhanallahi, wanda ya manta da Allah ba wai Allah kadai ba, har kanshi sai ya manta da kanshi. Ya zai mutum ya manta da kanshi? Duk wani abin da zai jawo maka kanshi alkhairi da amfani sai mutum ya manta ya kasa yi. Duk abin da zai jawo maka kanshi sharri da fitina sai kaga mutum ya zabarai nayi. Ai babu rafkanan ne fiye da wanda ya manta da kansa. Kowa ya san cewa in dai kaza ne kaza ne kaza zan samu alkhairi, amma sai ya sani sai ya ki, ya manta da alkhairin da zai samu kenan, ya manta da kansa kenan, ko alkhairan duniya ko alkhairan lahira. To wannan na daga cikin mummunan uquban wanda ya rafkana dangane da Allah, wanda ya watsi da ambatan Allah, baya ambatan Allah, baya tuna Allah da zuciyarsa, baya tuna Allah da harshensa. To irin wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya mantar da shi kanshi, sai ya zama gigitacce, sai ya zama rafkananne, sai ya zama watsatse, duk al'amuransa a watse za su rika tafiya. Me yasa? Saboda ya manta da Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa ya'yan uwana musulmi, mu la'akari da waɗannan ayoyi, da waɗansu ayoyin ma masu yawa waɗanda suka yi magana akan ambatan Allah subhanahu wata'ala. Mu rike ambatan Allah da zuciyarmu, mu rike ambatan Allah da harshenmu, mu ambaci Allah subhanahu wata'ala har sai harasan mu sun zama danyu, har sai zuciyarmu ta zama rayayya da ambatan Allah. Ya tabbata a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari, al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal warqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dhikrullahi ta'ala. Manzon Allah ce, kuna son in gaya muku wani aiki? Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, kuna son in gaya muku aikin da yafi alkhairi duk cikin aikace aikacen ku gabaki daya? Aikace aikacen alkhairi suna da yawa, ko ba haka ba? In aka ce ku kididdige aikace aikacen alkhairi, ai ba za ku iya ba. In nace kowace a cikin ku nan sai ta faɗi wani aikin alkhairi guda uku, za mu gama kididdigo aikace aikacen alkhairi yawan mu, duk mu kowa ya kawo nashi alkhairin, amma wallahi alkhairi ba su kare ba saboda suna da yawa. To duk in ka tattara alkhairan duniya kaf din su da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya ce, kuna son in gaya muku, khairi a amalikum, abin da yafi alkhairi duk cikin aikace aikacen bayi kuna son in gaya muku wa azkaha inda malikikum wannan aikin da zan gaya muku shi yafi jawo muku tsarki a wurin Allah duk wani aikin da zaka yi mu Allah ka samu tsarki to bai kai wannan aikin da zaka yi ba wani zai sadaka wani zai zumunci wani zai abubuwan alkhairi ga sunan wani zai rika yin azumi wani zai rika yin kaza to duk aikace aikacin alkhairi da zaka yi bai kai wanda wannan zai jawo maka tsarki a wurin Allah ba ai da ma tsarki muke nima muna neman tsarki ne a wurin Allah zukatan mu su tsarkaka gababbun mu su tsarkaka harshen mu ya tsarkaka ko ba abin da muke nema kenan ba annabi ya ce wannan aikin da zan gaya muku babu aikin da ke jawo mu mutun tsarki a wurin Allah kamar sa wa arfa'iha fi darajatikum babu wani aikin alkhairin da zaka iya daukaka darajanka a duniya kamar in ka rike wannan aikin da zan gaya maka duk wani aiki da zaka rike wanda zaka ce ai in akai aiki kaza ana samun daraja a wurin Allah to wannan aiki da zan gaya maka inji annabi sallallahu alaihi wasallama babu aikin da ke jan maka daraja a wurin Allah nan da nan kai farin jini a wurin Allah nan da nan Allah ya kaunace ka Allah ya soka Allah ya kusanto ka Allah subhanahu wataala ya kuma baka darajoji a duniya ya kuma yi maka tattalin darajoji ranar tashin alkiyama shine wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal warqi kai wannan aikin da zan gaya muku inji annabi sallallahu alaihi wasallama yafi alkhairi fiye da ka fitar da dukiyanka zinare da azurfa kai ta sadaka a ce kai tun da azumi ya kama kullun sai ka raba buhu goma na abinci kullun sai kin raba kudi naira miliyan 1 kullun sai kin sai tufafi kala 100 kin raba sadaka wallahi wannan aikin da zan gaya miki duk yafi wannan a wurin Allah subhanahu wataala ashe alkhairai ma suna suka tara ashe alkhairai suna suka tara ya ƴan uwana musulmi akan ce wai rashin sani sai kaza sai ta kwana akan dani tana jin yunwa ta kwana cikin tana kugi tana jin yunwa amma fa a kasanta damin dawa ne damin gero ne amma wai ta dan waiwaya ne kawai ta dan kalla ta ga ashe dawa ne ta ci ta koshi rashin sani ya sa kaza ta kana akan dami tana jin yunwa to da ka ga aikace aikacin alkhairi amma kuma wannan alkhairin da manzon Allah ke gaya mana ya ce yafi alkhairi fiye da ka fito da zinare da azurfa kai ta yada sadaka kana sadaka kai sadaka da safi kai da rana kai da yamma kai da daddare kai sadaka a kowane irin hali to manzon Allah ce wannan aikin da zan gaya maka ya ce alkhairi min infaqi adh-dhahabi wal warqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum kai wannan aikin alkhairin da zan gaya muku wallahi ya fi daraja a wurin Allah sama da ku fita jihadi a tafarkin Allah ku je ku sadu da makiya kafirai ku yaƙe su ku sare su su sare ku wannan aikin da zan gaya muku yafi wannan alkhairi a wurin Allah wanda ko mu a duniya kaf babu aiki mai daraja wanda in ka mutu mutuwan ka ita ce mutuwa mai martaba ta farko kaman jihadi a tafarkin Allah wanda fa ya mutu a wurin yaƙi ana cewa jinin farko da ke fita daga jikinka duk wani zunubi da ka taba yin ma Allah Allah ya fi jinin farko da ya fita daga jikinka Allah madaukakin sarki ya amintar da kai daga azaban kabari duk wani fitina da rigima na cikin kabari in ka mutu a gurin yaki Allah ya amintar da kai sannan idan ka mutu gurin yaki Allah subhanahu wataala zai shigar da kai aljanna zai aurar maka da waɗansu matayi wanda Allah da hannun shi ya kera halittansu da hannunsa wato kaman ka ce hurun in dun hurun in ai akan ce a cikin aljanna akwai matan hurun in ko to waɗannan su kuma a cikin hurun in waɗansu sabbin hurun in din ne kuma wato daraja kan daraja Allah sai ya aurar ma mutum da matayi guda 72 da yake waɗannan matayen na musamman ne fa ba sauran hurun in aljanna bane in ka gwama hurun in din aljanna da waɗannan matayen guda 72 to su kuma hurun in din aljanna su kuma sun koma rakiya suke yi to Allah zai auren mutum da mutum matayen 72 Allah subhanahu wataala zai baka ceton ɗan gidanku mutum 70 wanda kafin ka mutu gurin jihadin nan duk ɗan wuta ne aka rubuta su amma yanzu kawai saboda ka mutu gurin yaki Allah zai baka ceton mutum 70 daga familyin ka cewa da wani duk Allah zai ce ka cece su shiga aljanna kawai saboda ka mutu gurin yaki kun gane da jiki kau sannan Allah subhanahu wataala zai amintar da kai daga firgicin ranar tashin alkiyama ranan da kowa a rude kowa a firgice kowa a razane kowa tashi ta fishe shi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da iyaye da iyayi da makusanta da dangi kowa tashi ta fishe shi to kai a wannan ranan Allah zai natsar da zuciyarka Allah zai kwantar da hankalinka Allah zai baka cikakkiyar natsuwa da walwala da kwanciyar hankali wannan fa duk ina ga ya muku kadan daga cikin alkhairai da albarkatun mutuwa a wurin yaki ne amma manzon Allah ce wannan aikin da zan gaya maka yafi daraja a wurin Allah yafi muhimmanci a wurin Allah sama da wannan jihadin da zaka je ka mutu a wurin yaki kai al'amarin ambaton Allah wace da kake tsammani da sahabbai suka ji wannan garaba sa da darajoji sai suka ce bala ya rasulullahi ya manzon Allah a gaya mana sai suka fara tsama sun fara tsama sun ji garaba sa a gaya musu wannan aiki sai manzon Allah ce zikirullahi ta'ala ambaton Allah subhanahu wataala ashe ya ir uwata in kina neman daraja in kina neman alkhairi in duk abin da kike nema kika rasa riki ambaton Allah subhanahu wataala ya fitar da ki duk wanda ya rike ambaton Allah ba zai nadama ba shi yasa cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna son in gaya muku wani aiki wanda yake tudrikuna bihi man sabaqakum zan gaya muku wani aikin alkhairi in kuka rike wannan aikin alkhairin to duk wanda ya wuce ku sai kun kamo shi kila wata ta girme ki kila wata ta riga ki kasancewan a tafarkin sunna tana aikin alkhairi yau shekara 20 tana aikin alkhairi tana kan sunna tana zuwa makaranta tana sadaka tana abubuwan alkhairi to ke kuma yanzu kika fara kina jin zaki ya kamo ta shekara 20 annabi ya ce to zan gaya miki wani aikin da yake in kika rike shi duk wanda ya maka nisa a baya kana kama wannan aikin gadangadan wallahi sai ka kamo shi in ya girme ka da shekara 50 yana aikin alkhairi wallahi in ka rike wannan manzon Allah ce sai ka kamo shi sannan wanda ka riga ka wuce shi kai kuma duk iyaye da kai da makalkale ma aikin alkhairi to ba zai kamo ka ba kai wannan aiki ya wuce da kake tsammani a ce wanda ya wuce ka zaka kamo shi kamar misali a ce ne fa ka tashi zaka je Kano a ce mutum yayi tafiya daga nan ya kai can Tamburawa kai kuma kana zaune a Zaria a ce kina da wani abin hawan da in kika tashi cikin minti 5-10 kin kamo shi aikin san wannan abin hawan gudun shi ba kadan bane a ce yayi tafiyan awa 1 da rabi bai wuce sauran minti 30 ya shiga Kano ba ke kuma yanzu ki tashi a abin hawanki amma haske kin kamo shi kin wuce sai kin je Kano kin yi sallar nafila kin kwanta kin fara gangadi sannan shi ya iso aikin san wannan abin hawan ba kaman shi to shine ma'anan duk wanda ya wuce ka sai ka kamo shi a aikin alkhairi to sai dai kuma kai duk wanda ka wuce shi kuma bai sai kamo ka ba saboda ka hau wani abin hawan da yake babu abin hawa da ke sadar da bayi zuwa ga Allah kaman shi gudun da yake yi ya sadar da bayi zuwa ga Allah ya wuce kaɗan da sahabbai suka ji wannan suka ce manzon Allah a gaya mana manzon Allah ce shine ambaton Allah subhanahu wataala in ka rike ambaton Allah to duk wani wanda ka riga ka wuce shi kenan sai dai ya hakuri duk wani wanda ya wuce ki sai kin kamo shi kin wuce shi akwai darajar da ya wuce wannan riki ambaton Allah ƴar uwata musulma riki ambaton Allah kamar yadda wancan aya ta faɗi ambaton Allah ki na safiya ki riki ambaton Allah ki na yammaci ki riki ambaton Allah ki na kwanciya bacci ki riki ambaton Allah ki na bayan kowace sallan farilla idan aka gama sallan farilla ba akwai ambaton Allah ba astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دئن كنغمونا كوسنا في أجي سبحان الله تلاتن دعوكو الحمد لله تلاتن دعوكو الله أكبر تلاتن دعوكو في أتك شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له tusannan ay ayatul kursi ay qul huwallahu ay falaki ay nasi in bayan sallan asubahi ne ko bayan sallan magriba qul huwallahu uku falaki uku nasi uku in bayan azhar la asar isha'i ne qul huwallahu daya falaki daya nasi daya in kikai wannan kin rike azkar din kike nan na bayan sallolin farilla kin rike shi kin rike ambatan allanki na kai komo ne yau da kullum shiga ne fita ne ban daki ne shiga fitan sa zaki shiga zaki ci abinci ne zaki cire tufafi ne zaki kwanta akan gado ne duk wani al'amarin da ka sani Allah subhanahu wataala ya saukar da ambaton Allah a ciki kila kun fahimta ko dai ku matsa mata saboda manzo Allah ce in mutun ya zauna ya tashi shike da haƙi yawa ko dai ki matsa mata gurin ta saboda tafi ki cancanta a gurin da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimce da kyau ƴan uwana musulmi to idan kika rike waɗannan dangogin ambaton Allah to waɗannan alkhairan da muka faɗi kin riga kin same su kila kun fahimce da kyau kai koda abu ne ya ta'azzara maka abubuwa sun wuyata abubuwa sun cirata wallahi ƴar uwa musulma akwai ambaton Allah da Allah zai saukaka miki da shi ke koda na kuda ne ba dai mata kuke na kuda ba mata da yawa sun zo suna tambayan ko akwai addu'an na kuda nace ban san wata addu'a ingantacciya ta na kuda ba amma na san addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abu ya wahala maka in ka karanta shi Allah zai saukaka maka kuma wallahi duk wacce ta je ta karanta shi sai Allah ya saukaka mata Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alu hazana idha shi'ta sahalan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd ka karanta fatihatul kitabi wallahi duk iya inda abu ya cira ta maka ya wahala ya ta'azzara sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka shi cikin sauki ya ƴan uwana musulmi ambaton Allah da ya babu kaman sa wani sahabi ya taba zuwa Abdullahi bin Busr yace ya manzon Allah ni fa shari'o'in addinin musulunci da dokokin addinin musulunci yayi min yawa yayi yawa kullun a ce kai kaza ka bar kaza kai kaza ka bar kaza ni yayi min yawa ni ina son ka ga ya min wani abu ne kawai wanda yake in na rike shi shikenan kawai ni duko in san abubuwan ma Allah zai yafe mu annabi ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillahi kada kai gangancin harshenka ya koma wato ya ki zama danye da ambaton Allah subhanahu wataala kada harshenka ya zama busasshe dangane da ambaton Allah harshenka ya zama danye sharaf dangane da ambaton Allah subhanahu wataala idan kai wannan galibin abubuwan da ka kasa yi musamman in baka san su ba ko kuma ka san su ka manta ko kai kuskure gin aiwatar da su Allah subhanahu wataala zai gafarta maka ya ƴan uwana musulmi ambaton Allah bai faka ma da komai ba ambaton Allah babu daraja kaman sa ambaton Allah babu daukaka kaman sa kuma kamar yadda na gaya miki idan kika rike ambaton Allah to nan da nan zaki samu farin jini a wurin Allah subhanahu wataala nan da nan zaki shiga cikin sahun waliyan Allah wanda zai kasance Allah zai kaunace ki Allah kuma zai kishin ki kun san duk wanda kake kishin sa baka bari a walakanta shi baka bari a tozarta shi baka bari ya daidaita baka bari ya walakanta duk wanda kake kishin shi a cikin zuciyarka kana san shi kana kishin shi to zaka ga duk yadda zaka yi darajar shi ta daukaka zaka yi duk yadda zaka yi ya samu kariya daga kowanne irin sharri na sarri da na boye zaka yi zaka ga cewa duk alkhairi wanda ya sani da wanda bai sani ba zaka yi mishi fafutuka akai duk sharri wanda ya sani da wanda bai sani ba zaka nemi mishi tsarin sa to ya ƴan uwana musulmi babu abin da zai gada miki da haka Allah ya kishinki ya kaunace ki kamar ambaton Allah subhanahu wataala sai ki koma cikin waliyan Allah wanda idan kika yi magana Allah zai saurare ki ko da ra'ayinki kika bada Allah zai kunyin ya saba mu wannan ra'ayin naki ballanta nake ce ya Allah ina roƙonka Allah ka biya buƙatuwa iri kaza sai kiga addu'anki ta zama kaman yankan wuka ballanta nake ni tsari kace ya Allah tsare ni ko tsare waɗannan suwani ko garin mu daga sharri iri kaza sai kiga addu'anki ta zama kaman yankan wuka menene zai gadar miki da wannan shine ambaton Allah subhanahu wataala a wani hadisi wanda Bukhari da Muslim duk sun ruwaito Allah subhanahu wataala yana cewa hadisi ne qudusi ana inda zanni abdi bi ni dinnan ina nan a irin yadda bawa na ya zace ni idan kana zatan Allah mai sauki zaka samu Allah mai sauki in kana zatan Allah mai rahama zaka samu Allah mai rahama in kana zatan Allah mai afwa zaka samu Allah mai afwa shine ma'anan ana inda zanni abdi bi ni dinnan ina nan irin yadda bawa na ke zato na sai ya ce wa ana ma'ahu idza zakarani ni kuma ina nan tare da bawa na idan ya ambace ni matakar dai kina nan kina ambatan Allah to shi kuma Allah yana tare da ki ya yar uwata ki ga ya mun yadda za a yi shedan ya galaba da ke idan kina tare da Allah kina ganin zai yi shedan ya galaba akan kina tare da Allah kuna ganin shedan zai galaba idan kina tare da Allah to Allah ya ce wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina tare da bawa na idan dai ya ambace ni in kina nan kina tana da Allah kina ambatan Allah to shi kuma Allah subhanahu wataala yana tare da ke yar uwa musulma duk wanda Allah ya zama a tare da shi to kaga Allah zai taimake shi Allah zai jidinci al'amarin shi Allah zai kula zai bashi duk irin kariyan da yake ba nashi duk irin kariyan da yake ba nashi Allah subhanahu wataala zai baki bari in muku wata tambaya ai ga kunin da yaya da yawa a gaban ku dan Allah wace ce take jin jaramtanta ya kaita za ta iya daukan wannan ittata ko wannan dan dake gabanta ce kukan kura ce kundin bala ta jefa cikin wuta dan Allah jaruman da za ta iya wannan ta daga hannu jaruman da za ta iya wannan dan Allah ta daga hannu maganta wacce take jin karfin halinta ya kai ga za ta iya daukan ittata ga yar Zainab dinta a gaba ga dan Faruk dinta a gaba ta ce kaga wannan dan sai wuta sai kukan kuka kawai ta jefa shi a wuta akwai ci za ta yi wannan me yasa saboda kauna da tausayi da rahama da fatan alkhairi to billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda Allah ya zama tare da shi Allah ya fi kaunan shi sama da yadda yake kaunan danki duk wanda Allah ya zama tare da shi Allah ya fi kishin shi sama da yadda yake kishin yake idan Allah ya zama tare da bawa Allah ya fi wato jin radadin damuwan da zaka samu bawa sama da yadda zaki rika jin radadin da zai samu iyayenki dan haka idan kika zama tare da Allah kin warki kin huta daga matsalolin duniya da matsalolin ranar tashin alkiyama yar uwata musulma idan kika zama tare da Allah kin fi karfin shedanin mutane da aljanni in kika zama tare da Allah kin fi karfin gurbatacce zuciya in kika zama tare da Allah mutane ma waɗanda za su cutar da ke wallahi duk kin fi karfin su kin daren musu ga su suna son su cutar da ke amma Allah subhanahu wataala ya riga ya baki kariya dubi irin yadda Allah ya kare annabawa da manzanni dubi irin su annabi Hud wanda mutanen shi za a zauna ayi meeting a ce wallahi idan ya fito ayi mai duka wallahi a karyare ya shi ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza shi kuma annabi Hud ya gaggatsa musu bakakken maganganu amma kuma ya fito ya wuce ta gaban su sai dai a rika to kai kai magana mana to kai ka tsaye da shi mana kai ka tsaye da shi mana har sai ya wuce sai wannan ya koma kai ne sa kare ai ai kai na fara cewa ai kai haka annabi Hud Allah subhanahu wataala ya bashi kariya da kariyan sa wallahi idan kika zama ambaton Allah ya zama danyi a harshen ki haka Allah subhanahu wataala zai baki kariya Allah zai baki kariya daga shedanu ma aljannu dai da kika sani sai ki zama tamkar irin sayyidina Abu Huraira mu a abin da muka sani akan ce wance ta kamu da ciwon jinni ko wance aljannu suna bige ta wance tana fama da ciwon aljannu to manya manyan waliyan Allah masoya Allah su kama aljannu suke yi da hannayen su ba maganin aljanni ya kama su ba sayyidina Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi gadin zakar Ramadana cikin dare kawai sai ga hannu ba gangan jiki hannu kawai kawai sai ga hannu yazo yana diban dabinan yana diba yana zubawa abu yana diba in ke ne kawai kika ga hannu shikenan daga ranan nan sai kuma batun ruqya kenan ai wanda ta birkice ai ke kin san abin da ta gani hannu ba kawai ta gani da dadi sai a ce wanda ta birkice wanda ta shiga uku wanda ta gamo amma sayyidina Abu Huraira ambatan Allah ya danye harshen sa yana ganin wannan hannun sai ya cika ta hannun yace wallahi sai na dauke ka na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sata zaka rika yi yace dan Allah sayyidina Abu Huraira ka gafarce ni dan Allah ka yi hakuri ba zan kara ba wallahi iyali ne suka yi mani yawa ga yunwa ga rashi ga halin yau ya tasa ni a gaba amma dan Allah ka gafarce ni ba zan kara ba Abu Huraira yace to daga yau sai yau in ka kara zuwa wallahi sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake hannu cikin kwaci ce za ta iya kama hannun aljani in akwai wacce za ta iya kama hannun aljani to shikenan da manzon Allah aka wayi gari sayyidina Abu Huraira ya ba manzon Allah labari annabi ya ce ƙarya yake zai dawo barawo ne kawai Abu Huraira ya ce sai ne dakon dawowarsa sai kuma ga cikin dare din sai gashi ya dawo kin ji masu dakon zuwan aljani ba wai din sai alaka da aljannin ba domin su ladabtar da aljani idan yayi ba daidai ba sai ko gashi ya dawo ya ci gaba da satan sayyidina Abu Huraira ya ƙara kama shi ya sake kawo mishi wancan hanzarin Abu Huraira ya sake shi har suka yi haka sau uku sai ya ce kai yau sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to tsaya dai mu yi wata yarjejeniya da kai zan gaya maka wani abu wanda wallahi idan ka tsare shi ka kiyaye shi harshen ka ya zama danye da shi wallahi babu shedanin da ya sai kusanto ka cikin dare gabaki daya yace menene yace ayatul kursi idan ka zo kwanciya bacci duk yana daga cikin ambaton Allah in ka zo kwanciya bacci ka shirya ka kintsa ka karanta ayatul kursi wallahi Allah zai aiko wani mala'ika ya rika gadin ka babu shedanin da sai zo kusa da kai da sayyidina Abu Huraira ya gaya wa manzon Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas wannan abin da ya fadi gaskiya ne da haka annabi ya sa hannu kenan da haka yanzu abin ya zama shari'a saboda me saboda manzon Allah ya sa hannu ya ce tabbas abin da ya gaya maka gaskiya ne amma kan tagaryen makaryaci ne da haka su shedanu haka saki annabi ya ce wai tsaka san wai da wani ne kuke wannan fafatawan tsawon kwana uku sayyidina Abu Huraira ya ce a'a manzon Allah ya ce shedan ne fa shedan da kansa shi ne suke fafatawa da sayyidina Abu Huraira wata daraja ta wuce yau a ce kin kai ga wai shedanu suna tsoranki shi yasa aka ce sayyidina Umar idan ya bi wata hanya shedan sai ya canza hanya manya kenan iyayen yara saboda me saboda harshen shi danye da ambaton Allah zuciyarsa ta yi danye da ambaton Allah da aka shedan baya zuwa yadda yake ba sa inuwa ɗaya da shedan in sayyidina Umar yana nan shedan zai kama hanyar can in sayyidina Umar ya bi ta can shedan zai canza hanya saboda me saboda sun riga sun rikide sun zama na Allah zuciyarsu ya ambaci Allah ya tuna da Allah harasansu sun ambaci Allah basu manta da Allah subhanahu wataala ba basu rafkana dangane da al'amarin Allah ba da haka ya ƴan uwana mu yi riko da ambaton Allah ambaton Allah nan na zukata ya ambaton Allah zuciya take shine kullun ya kasance zuciyanki tana tunawa da Allah tana kallon halittun Allah tana ƙara miki imani waɗannan halittu yau idan kika fito kawai a waje kika tsaya kika ga itaciyan kuka ga itaciyar mangoro ga itaciyan kaza kuma wannan duka halittan Allah subhanahu wataala ne Allah shine mahalicin su Allah shike daidaita al'amarin kai wani lokaci ma kana iya ganin ga itaciyar mangoro amma wannan tana da zaki wannan tana da tsami wannan ɗan ƙanana wannan manya wannan ya ƙara motsa miki cewa tabbas Allah subhanahu wata'ala shine al-alimu shine al-qadiru shine wa huwa bi kulli shay'in alim in kika halicci in kika kalli irin yadda bayi suke kai komo duk cikan mu nan fa iskan da muke shaka cikin arzikin Allah subhanahu wata'ala ne duk cikan mu fa abincin da muke ci cikin arzikin Allah ne duk cikan mu fa gani da muke yi cikin arzikin Allah ne magana da muke yi cikin arzikin Allah ne duk cikan bayi gabaki ɗaya muna wadaka ne a cikin arzikin Allah subhanahu wata'ala muna wadaka ne a cikin kulan Allah Allah shine mulkin nas shine mamallakin mutane Allah shi ya halice mu ya mallake mu yake jujjuya al'amuran mu da mu da aljanu da mala'iku da sama da ƙasa da iska da ruwa da wuta duk cikan mu fa bayin Allah ne gabaki daya khalqan wa mulkan wa abidan Allah halice mu mu mallakan Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala yake jujjuya mu idan kika taka wannan martaba komai kika kalla a duniya kina gane kudiran Allah kina gane ikon Allah kina gane buwayar Allah yana haifan miki da wani sabon imani tsakankaninki da Allah to wannan shine ambaton Allah ta zuciya an fahimce da kyau ya kasance duk abin da kake kallo a duniya yana ƙara maka imani yana nuna maka isan Allah da buwayar Allah da kadaitan Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta idan kika taka wannan martaban to kin taka martaban ambaton Allah ne cikin zuciya kenan kin taka martaban Allah ya yarda cewa ke mai hankali shine ma'anan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilatul layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya ce a cikin halittan samai da kasai irin yadda Allah ya girmama halittan sama ya fadada halittan sama ya kaurar halittan sama sannan kuma ya aje ta ba tare da wani ginshiki ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya halicci kasa ya nauyaya ta ya fadada ta ya fitar da alkhairai da albarkatu daga cikin ta da halittun dake tsakankani manya manyan gidaje manya manyan tekuna halittun Allah subhanahu wata'ala da ba su da iyaka to kana kallon wannan to wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilatil layli wan nahar da irin yadda dare da yini suke sabani dazu-dazun nan fa muna cikin dare ne gashi yanzu muna cikin rana ne yanzu nan muna cikin rana ne amma an jima fa muna cikin dare ne wani lokaci dare da yini kowanne ya ɗibe daidai wa daida kila yini kaga awa 12 dare 12 wani lokaci sai kaga dare yana kai awa 14 rana awa 9 wani lokaci sai kaga rana awa 14 dare kuma bai wuce awa 9 ba in kana kallon irin wannan zai fassara maka kudaran Allah subhanahu wataala shine waqti lafil layl wan nahar sai Allah ya ce la ayatin akwai abin lura akwai abin nazari akwai abin tuntuntuni la ayatin li ulil albab ga masu hankali su waye waɗannan masu hankalin allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune waɗanda suke ambaton Allah a tsaye suna ambaton Allah a zaune suna ambaton Allah a kwanci kenan yanzu ba za ki zama cikakkiyar mai hankali ba sai kin taka matakin kina ambaton Allah a tsaye kina ambaton Allah a zaune kina ambaton Allah a kwanci babu lokacin da baki ambaton Allah subhanahu wataala zaki ambaci Allah kina halin baki da lafiya kina kwanci sai dai a juya ki gabas sai dai a juya ki yamma ba lafiya amma kina nan irin annabi ayyub kina nan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kina nan kina istighfari kina nan kina addu'a kina addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan mari lafiya ya rikai kina kwanci ke ko kina kwance da mijinki ne kwanciya sosai irin kwanciyar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mamijin zai yi addu'a ke ma zaki addu'a bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana marzaqtana duk yana cikin ambaton Allah a kwanci zaki ambaci Allah in kina kwanci kina bacci kawai yanzu kin kwanta da gefen jikinki na dama kin dan gaji kina son ki juya na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fade tar da mu la ilaha illa Allah alwahid alqahar rabbus samawati walardi wama bainahuma azizul ghaffar yana nan a cikin hisul muslim idan kana kwance da gefen jikinka na dama sai ka ji ka gaji yanzu ka koma gefen hagu to kai wannan addu'a in ka gaji da gefen hagu kai wannan addu'ar haka nan babu dai wani al'amari face Allah subhanahu wataala shar'antar da wani nau'i na ambaton Allah a ciki daka kina ambaton Allah a tsayi wannan sananne ne zaki sallah kina tsaye zaki sallah a zaune in ba lafiya zaki sallah ma a rigingine ko a kwance yadda ya samu in ba lafiya duk wannan yana daga cikin nau'o'in ambaton Allah a kowane hali ko kuma kina cikin halin tafiya kina nan kina ambaton Allahnki yau kina girki kin dauko albasa kina yankawa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar astaghfirullah allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kina nan kina ambaton Allahnki yau kina cikin halin tsarki kina ambaton Allahnki yau kina cikin jinin al'ada kwana 3 4 5 dinnan sai ki zama kaman wata kalwar kafira baki ambaton Allah a'a kina nan kina ambaton Allah zaki azkar dinki na safi zaki azkar dinki na yamma zaki azkar dinki na kwanciya bacci zaki azkar dinki na shiga da fita da sauran harkokin yau da kullum duk wani abin da ake na ambaton Allah zaki ki zama ki karanta alqur'ani mai girma dan ba zaki zauna kaman wata kafira baki karatun alqur'ani ba duk yana daga cikin nau'o'in ambaton Allah a'a kina cikin halin janaba ne wannan janaban ba zai hana ki ambaton Allah subhanahu wataala ba ko kina da janaba kafin ki je ki sa ruwa ki je ki wanka kina nan subhanallahi kina bakinki astaghfirullah din kina nan a bakinki babu abin da zai hana ki ambaton Allah subhanahu wataala daka shine ma'anan allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah subhanahu wataala ya ce wadannan mutane sune masu kan gado wadannan mutane sune masu hankali wadannan mutane sune masu hangen nesa wadannan mutane su suke kusa da Allah subhanahu wataala da haka ya yar uwata kada ki yadda ki zama rafkaninniya a ƙarshe mu sani cewa duk da yake duk a cikin bayanai mun kawo su da yawa amma dai ina son ki gane cewa ambaton Allah fa yana gayyato miki kaunan Allah ambaton Allah yana gajar miki da yaddan Allah ambaton Allah yana jawo miki darajar duniya da na lahira ambaton Allah yana kare ki daga sharrura nasarari da naboyi sharrura na mutun da aljani ambaton Allah yana yawaita arzikinki wacce take neman arziki da yalwa da rufin asiri ta rike ambaton Allah subhanahu wataala ambaton Allah yana hutar da zuciyar bawa wallahi 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 kun ji ne muku rantsuwa sau uku duk wanda ke cikin bakin ciki da damuwa in ya rike ambaton Allah wallahi ya warke daga matsalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana addu'an da idan bakin ciki ya maka kikikaka damuwa ko gidan miji ne bai miki dadi ba ko wata matsala ce in kika karanta wannan addu'an wallahi kin manta da damuwarki Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlin fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw allamta ahadan min khalqika aw ista'farta bi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wallahi duk wanda ya karanta wannan in yana cikin damuwa wallahi ya manta da matsalarsa na ga ya muku wallahi babu wata damuwa da nake shiga ciki a duniya idan na karanta wannan addu'ar wallahi nikan manta sai bayan kaman kwanaki sai tuna ai ko na ko tuna na taba shiga wata matsala kuwa amma da na karanta wannan addu'an kafin kiftawa da bismillah na manta da wannan damuwa akwai wata addu'an اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ادعان ياي ون بكين شيكي ني اكو تو ادعان لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم دوك سنا cikin addu'o'in da idan bakin cikin duniya da kunci akan talauci akan kangarewan yaya akan kishiya ta ta saki a gaba akan miji ya juya miki baya akan matsalolin yau da kullum akan cewa duk abin da kika dauka yanzu sai ya lalace kina son ki jajali amma matsaloli na yawan faruwa in kika rike wannan kin manta da matsalolin ki gaba ki da uwa ta musulma da haka ambaton Allah babu kamansa ambatan Allah babu kaman sa, ambatan Allah babu kaman sa. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya saki fahimci wannan wa'azi da kyau, to shikenan daga yanzu fa an dora kenan. Ko kina tafi akan hanya, akwai waɗansu damammaki da mutum kan zauna sai ai ta tadi ba kan gado. Wallahi tadin nan ku ba a ce kar ki rika magana ba, amma ki rika sarkawa da ambatan Allah. Ko da kina tattauna da ƴar uwarki, ai an yi kaza, ai ba ai kaza ba. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ci gaba da maganarki. Ana nan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kina maganarki kina kuma ambatan Allah. Sayyidina Abdullah bin Amr yake cewa na kididdige duk gurin da Annabi ya zauna, in dai ya dan zauna zama mai tsawo kafin ya tashi a wurin, sai ya ce rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sai ya faɗi wannan so dari. Annabi in ya zauna a guri zai awa ɗaya ko biyu, sai ya ce rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko innaka antat tawwabur rahim a wata riwaya. Wannan yana alamta maka cewa ko kin zauna a wuri, to kina tadin ki kina kuma sarkawa da ambatan Allah. Kina yi kina cikin yi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kina cikin yi ki dan yi istighfarin ki, kina cikin yi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kina yi kina hadawa da ambatan Allah. Amma a ce kin zauna tadi kawai yanzu ake haikan ba ambatan Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zauna wuri bai ambaci Allah ba, to Allah madaukakin sarki zai sanya ya tashi gurin yana wari kaman mushi ya mutu. Da haka kina zamanki ko da mijinki ne kuna tattaunawa, ana yi ana hada da ambatan Allah. In ma ke budurwa ce ko bazawara, bazawari ya zo ana dan tattaunawa ana kaza kaza, to yaushe zamu san lokacin biki, to mu sashi a watan Shawwal ko a watan Zulqa'ada. Ana dan yi ana hada da astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim, ko kuma ana yi ana hafadin subhanallah walhamdulillah. Bi ma'ana dai rayuwanki kina maganganun kina harkokinki ne da kullun da abokan hurdodinki, amma kuma ana hadawa da ambatan Allah. Kina kwance da mijinki akan gado kuna wasa kuna dariya, ana kuma yi ana hadawa da ambatan Allah. Daga karshe kuma za a yi bacci, kuma a yi addu'o'i ne kwanciya bacci, a hada hannu a karanta qul huwallahu falaqi da nas a shafi a jiki, a ƙara hadewa qul huwallahu falaqi da nas a shafi a jiki, a ƙara hada qul huwallahu da falaqi da nas a shafi a jiki, a karanta ayatul kursi, daga nan a juya a kwanta a tsagin jiki na dama. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghabatan wa rahbatan ilayk la malja'a la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ko mutuwa ce kai manzon Allah, cewa Allah kin mutu akan tafarkin addinin musulunci, daga kin mutu a matsayin nagartacciyar musulma, ingantacciyar musulma. So daga ƴan uwana musulmi, batu akan ambatan Allah sai dai iya abin da kika ji, wanda ma baki jin ba ya ci wanda kika ji, wanda ma yayi bayanin abin da bai sani ba ya ci abin da ya sani yawa. To da ka dai mu rungumi ambatan Allah gabaki ɗayan mu. Allah ka datar da mu, Allah ka daidaita al'amuran mu, Allah ka shiga cikin lamarin mu, Allah ka sanya harshen mai zama danye da ambatanka, Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da kake ba masu ambatan Allah, Allah ka tunkuɗe mana dukkan sharrin da kake tunkuɗe masu ambatan Allah. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.